sing it together.
Da 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 da
me key. Yeah, go pray, man, and then go. Prabhupada said that, you know, especially for brahmacharis, sannyasis, you should sing that every day. Gives you strength and for preaching. There's another way we sing it too, I'll show you. This way, I got it from Guru Kripa, we got it from Prabhupada. Krishna Kirtana Dhana Nartana Paro Premam Tambo Nili Dhira Dhira Jana Priyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito Shri Chaitanya Kripa Baro Bhuvi Bhuvo Parava Pantarako Vande Rupa Sanatana
Bye. six Goswamis give us strength to preach Krishna consciousness all over the world. Hare Krishna.